da sauraro suna na Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan unguwar Tidir Budi inda idan mai sauraro ba zai manta ba a shekarar da ta gabata mun kawo muku rahoto da wani mai faskaran itace a baya yadda yace yana daukar dawainiyar nauyin karatun ƴaƴansa da wannan sana'a kuma na saki zagayowa wannan waje a yau sai dai na samu labarin cewa a daidai wannan lokaci shi wancan mai faskaran itace ya koma sana'ar siyar da biredi sakamakon yanayin rayuwa dai ko da yaushe mutane daman haka rayuwa take yau ana yin wannan gobe ana yin wannan komai dai na Allah ne to an ce shi yanzu ya koma yana harkar siyar da biredi to kai tsaye na samu wani bawan Allah wanda na iske shine yake yin wannan aiki a wannan waje zamu so mu ji cikakken suna
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu suna na Aminu Abdullahi
to Aminu Abdullahi ga mu yanzu a daidai wannan guri a da kai na saran itace tun tsohon wani lokaci kake yin wannan sana'a
to a gaskiya ina tunanin zan samu kimanin shekara 6 ina wannan sana'a
ta saran itace
saran itace
to naga kamar gidajen biredi kenan kake bi tunda na ganin gidan biredi ne
eh gaskiya ni ina bin gidajen biredi ina musu aiki daidai gurgurdan fahimtar da duk wanda yake bukata a masa
to ya maganar iyali kana da iyali kai
eh gaskiya ne alhamdulillah ina da iyali ina da mata biyu ina da yaya guda 9
yaya guda 9
alhamdulillah gaskiya ne wannan
to kuma duk da wannan sana'ar kake daukar nauyin waɗannan iyali naka
gaskiya ne wannan ina daukar nauyin su da wannan sana'a da rufin asiri irin na Allah da kuma sauran dangi na da kane da yayi haka wanda yake bukata ina tallafa musu daidai iyawata
yanzu bayan mata biyu da yaya 9 da kake da su kuma har kana iya taimakawa wani da wannan sana'a ta fuskaran itace
eh gaskiya ne wannan saboda ni na dauke ta mazonin sana'a ne mai kyau wata zan Allah zai rufa min asiri a cikin ta daidai gurgurdan samun ka daidai gurgurdan bukatun rayuwarka
yanzu wannan itace misali a rana ka kan fuskara kamar adadi nawa sannan kamar nawa ake samu a rana misali idan aka fuskara
eh gaskiya ne a takeice a kullun insha Allah zan samu kamar kanta daya haka ko kuma daya da rabi to daidai dai iya yanda kayan aiki yazo daidai haka ake tafiya to kuma kowane mota ana kiyasin cewa a'a itacen nan karfin sa yake kaza karfin sa yake kaza kamar misalin kanta za a samu kamar 15,000 20,000 to daidai karfin ice daidai irin kudin da ake biya masa
yanzu shekarar ka nawa
alhamdulillah zan samu kimanin shekara 35 a duniya
matasa irin yan wannan shekarun ko kasa da haka suna raina karamar sana'a kuma musamman sana'ar fuskaren itace ana kallanta a matsayin kamar sana'a ce yar karama kuma ta wahala kai ya kake kallon wannan sana'a ta ka
gaskiya ne ni na dauki wannan sana'a ta babba dan da naje na tsuguna gaban wani in ce ya taimaka min tare in fito in zo in sa karfi na in nema saboda na san arziki na Allah ne komai Allah ke yi dan haka in ka nema kuma zai maka
wani lokacin masu aikin karfi suna yin amfani da wasu kwayoyi domin su kara musu kuzari kai kana yin amfani da irin wannan kwayoyi
a gaskiya a rayuwata ni ba na shan kwayoyi saboda illa ce baya kankanuwa ba kana tauye rayuwanka ne baka ganewa saboda me saboda ka duba duk mutumin da ya ga yana shaye-shaye a cikin harkar sa za ka ga ba zai iya daukar dawainiyar kansa ba ballantana dawainiyar wani dan haka ina kira ga masu aiki irin namu kai duk ma leburoji gaba daya kwaya ba abin sha bace ba ina neman alfarma wurin mu wurin su gaba daya mai sha ma ya daina wanda kuma baya sha kar ya fara dan Allah dan annabi
kace ɗayanka 9 a ciki akwai masu zuwa makaranta
eh gaskiya dukkan su guda 2 ne kawai ba su zuwa makaranta saboda kanana ne amma totalin su guda 7 din nan ko kuma in ce ma guda biyar saboda biyu sun rasu guda biyar dinnan dukan su kowani alhamdulillah idan daya ma ta gama primary secondary za ta shiga yanzu da yardar Allah abin da nake bukata yanzu idan an koma wannan abin da ake ciki za a biya mata kudin makaranta za ta wuce da yardar Allah saboda Allah ne yake yi ba mu ba
kuma kai ne zaka biya kudin makaranta
ware ku insha Allah
da wannan sana'a
da wannan sana'a saboda na rike ta sana'a ta tayi
to a da can baya naga ko ta gila har yanzu tunda dai sana'a ko shi da ita da wato gatari naga ana fuskara ita can to yanzu kai kuma gashi naga
eh ga tsira ba
wasu karafuna nan gurin
eh zaki gaskiya ne
shi wannan karfan shi wannan menene shi
wannan cisir kenan
cisir kenan
kenan wannan
cisir kenan
eh wannan shine cisir
na'am to wannan kuma garamin kuma fa
shi wannan garamin ana aje shi ne in ce saboda koda ice ya ki buduwa to wannan shine zai ma hanya inda zaka buda shi inda wannan manyan za su shiga
to ai wato kana kuna naga ga su wajen kusan guda lasikar guda 10
eh guda 10 ne dai
wannan katan menene sunan sa
wannan shine wannan sanda bugu kenan
aje ta fata na da nauyi sosai
a to ai duka kilo 10 ce ba nauyi
kilo 10 na namijin karfi
ina namijin karfi kilo 10 ce ba nauyi
to ita wannan ya kace sunanta
wannan sanda bugu kenan
wannan sanda bugu me ake da ita
wannan ita ce da aka kafa karafuna to insha Allah idan aka buga dai biyu to zaka ji ice na kuka yana ansa dan kansa
yanzu misali yin wannan aikin ni a gaba na ba zai iya zama hadari ba a kwatanta shi
a ba zai zama hadari ba a gaban ka saboda Allah ya lamince zami ko babu tsutsi akai
to yanzu wannan namijin itace za a fara fasawa don me sauraro yanzu inda kuke wannan aiki
din namijin itacen da kace a kafa mashi za a kafa mashi kuma za ku da mashi da yardar Allah
to wannan na kusa da mu dinnan ya yanayin sa yake za a iya fasa shi
da gudu ma koyin Allah yadda ai namijin marke kenan
wannan marke kenan
wannan namijin marke kenan
to wani itace ne wanda kuka fi saukin fasawa
eh a gaskiyanci inda ice kake so me saukin fasawa to ka samu marke gajeren yanka wanda kana buga zaka yace burus to alhamdulillah ka tattara ka aje gefe daya
to yanzu shi wannan namijin marke ba zai bada wahala wajen fasawa ba misali ba daukin wanda zai saukin fasawa mana
eh gaskiya ne to ai ka san malam Bahaushe yace aikin ka kada ba sha ma kai saboda za a iya gane cewa ba naka bane ba to mu kuma daga mun yadda da shi komai daga mun ce Allah ya mana sai ya mana kawai kai tsi ba da da mun wahala ba
namijin marke
namijin marke
to wannan namijin marken mai sauraro ya kamata ya je inda za a hau kansa
to gaskiya ne za a hau kansa insha Allah
to a wannan ita wannan babban karfan da ka dauka menene sunan sa
an babu ga kenan
to mai sauraro a daidai wannan lokaci ga shi za a fara menene sunan wannan karamin
wannan cisir kenan
cisir
dan yanka wannan dan yanka kenan
shine ka kafa shi jikin
yawa shine na kafa jikin wannan ichi
to yanzu me zaka fara yi
eh to yanzu wannan buga zan fara yi zaka je na ƙara amma da yardar Allah
to bismillah me sauraro a daidai wannan lokaci gashi ana buga wannan itace da wani cisir wanda yake da ƙarami ne sannan kuma gashi itacen ya fara amsawa wato yana kamar nema ya tsage gida biyu kuma ita ce ne babu to a daidai wannan lokaci ina shi ina kallo har yanzu shi wannan garamin karfe guda daya aka kafa a jikin ita can kuma an saka wannan katan kafan ana ta bugawa kuma gashi ita can yana amsawa yana nema ya tsage gida biyu malan wato yanzu naga wannan itace gashi cikin dan tabbatacce lokaci an fara shin garfin sa kuma wannan cisir din guda daya aka saka masa
kware ku
to yanzu mataki na gaba ne zaka yi
yanzu mataki na gaba za a sa mazaunin yayin sa kenan
na'am
na'am shi za a sa yanzu da yardar Allah
wato wanda ya dandara wannan
wanda ya dandara wannan
ai na za a saka shi
yawa wannan za a saka shi anan
wato a gaban inda aka
san na farko yawa shi za a saka shi
to in aka saka kuma sai ya ƙara bude itacen kenan
sai ya ƙara bude idan ma Allah ya taimaka zai iya bude gaba daya kwarai kuwa
to a wani jan hankali zakai a ƙarshe ga matasa wanda suke raina karamar sana'a?
Eh, gaskiya jan hankalin da zan yi gaba daya komai zani a rayuwa ya zama ne cewa mai da cewa arziki na Allah ne kuma talauci na Allah ne, komai ka kanuwa sana'ar ka idan ka rike ta asirinka Allah zai rufa maka. Dan haka raina sana'a a wajen mu matasa shi yasa muke shiga illoli kala kala. Za ka ga wancan sata, wancan shaye-shaye, wancan menene, me yasa rashin sana'a ne? Bala mu dauki sana'a karama ba, mu dauki su da serious ba, ba ruwan mu. Muna tunanin cewa an kana labaranci ko fuskare ko waye dan wahala ne kai, ko kuma a jahilci ne yasa kake yi? Ba haka bane ba. Karatu mun yi daidai rufin asiri, alhamdulillah. Nayi boko, nayi arabi, to amma na hanga na ga cewa sana'a ta dogaro da kai, ita ce sana'a sihiya wacce za ka tsaya kai. Ina kira ga matasan mu kowa ya miƙe nemi sana'a saboda dogara kansa da kansa. Kar ka jira ka ci gwamnati ta za ta yi ma, a'a ba haka bane ba. Idan kana yi in gwamnati ba ta taimaka ma kai, amma ba ka ce kai dole ka gwamnati ta ma ba, in ba haka ba ka ce ka zaji gwamnati ba, haka bane rayuwa. Kowa ya tsaya nemi nasa, shine shawara ta ni Amina Abdullahi.
Sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan unguwar Tidar Rubudi.